أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، yan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu daman kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka, darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da sashen ayoyi da kuma sashen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka, inda suka yi bayani dangane da al'amarin riya da kuma irin hadarin da yake tattare da shi da kuma irin matsalolin da zai iya kawo ma mutum a cikin al'amarin addininsa, yanda zai iya bata mutum makomansa, hakanan kuma ya bata masa duniyansa. Insha Allah, yanzu ma za mu ci gaba da bayani cikin wannan darasin dangane da waɗannan hadisai wanda muka ce Faidul Kashani ya ambata a cikin Al-Mahajjatul Bayda, cikin littafinsa na akhlaq. Insha Allah, za mu ƙara bayanin waɗannan sashen hadisai wanda suka shahi al'amarin riya da kuma irin hadarinsa da yake da shi dangane da wannan addinin namu. Saboda haka ya kasance lazim ya zamanto mutum ya yi tunani, ya yi tadabburi cikin waɗannan hadisai, ya yi ƙoƙarin ganin cewa nisanci riya, ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya maida ibadan shi khalisan lillah, sarkakakke aiki, tataccen aiki saboda Allah subhanahu wa ta'ala kawai. Ya zo cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, shi ma a cikin Mahajjatul Bayda kamar yadda muka bayani. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa innal mura'i yunada yawmal qiyama ya fajir ya qadir ya mura'i dalla amaluk wa habata ajruk idhhab fa khuz ajraka mimman kunta ta'mal lahu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lalle mutumin da ya kasance yana yin riya, yana yin aiki don mutane su gani ba don Allah subhanahu wa ta'ala ba, yana yin aiki don neman yardan mutane ba don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala ba, yana yi don a ji shi kuma don a yaba masa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a kira shi ranar alkiyama, mala'iku kenan za su kira shi, za a ce ya fajir, ya kai fajiri, ya gadir, ya kai gadiri, ma'ana ya kai mai yaudara. Wato fajiri mutum da ya fandare ma hanyar Allah subhanahu wata'ala, ya hita karkashin biya Allah subhanahu wata'ala. Hakanan kuma ya gadir, ya mai yaudara, wanda yake gwada aikinsa kamar yana yi ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala, alhali yana yi ne saboda mutane. Ya mura'i, ya kai mai riya, sai a ce masa dalla amaluk, aikinka ya riga ya bata, aikinka ya lalace. Wa habata ajruk, ladanka ya rushe, baka da wani lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sai mala'iku su ce masa izhab fa khuz ajraka mimman kunta ta'mal lahu, ka je wurin waɗanda kake kana aiki saboda su dan su karba, dan su gani su yaba, ka je wurin su ka gani ko za ka samu wani sakamako. Kenan baka da wani sakamako a wurin Allah subhanahu wata'ala. Wannan hadisi yana daga cikin hadisai wanda suke jijjiga mutum musamman mutum da yake neman tsarkaka, yake neman tsira, yake neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala. Hadisi ne wanda yake nuna mana lallai mutum da yake da riya bai da wani makami a wurin Allah subhanahu wata'ala. Mutumin da yake aikin riya baya da wani falala a wurin Allah subhanahu wata'ala, bai da wani kima a wurin Allah subhanahu wata'ala. Ta yanda mala'iku za su kira shi gaban dukkanin mutane da irin waɗannan lafuzza, kira shi ya kai fajiri, ya kai mai yaudara, ya kai ɗan riya, aikinka ya ɓata, kuma ladanka ya rushe, baka da komai a ruwan Allah subhanahu wataala, ka je wurin waɗanda ka kasance kana aiki saboda su, su baka lada. Ka je wurin waɗanda ka kasance kana aiki don su gani ko don su ji don su yawa maka, ka je ka nemi ladan ka a wurin su. Wa ko zai bashi lada ran tashal kiyama banda Allah subhanahu wataala? Tun bayan Allah subhanahu wataala, in Allah ta'ala bai baka lada, ba inda zaka samu lada. Ma'anar shi kenan kawai zaka je wuta ne. Wal a'udhu billah. Wannan hadisin ya isa mutum ya zamanto yayi tadabburi, ya koma ga kansa, yayi muraja'a ayyukansa. Yayi kokarin ganin cewa ya yaki zuciyar shi daga barin riya. Yayi kokarin ganin cewa ya tsarkake niyyar shi da kuma aikin shi daga riya. Ya zamanto yana aiki saboda Allah subhanahu wataala kawai. Yazo cikin hadisi ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kuka, sai zo yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, me yasa kake kuka ni ya rasulullah, me ya zubar da hawayenka? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa, inni takhawaftu ala ummati ash-shirk, naji ma tso al'ummata ya tsoron shirka ne. Wato wannan shine abin da yasa ni kuka, ina jima al'ummata tsoron shirka. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar da Allah subhanahu wataala ya sifanta shi, yace bil mu'minina raufur rahim, wato ya kasance mai tausayi mai jinkai ga mu'minai. Kuma waka nuna al'amarin haka yake. Abinda zai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisin har ya zamanto ya zubar da hawaye saboda kawai yana jima al'umman shi tsoron shirka. Lalle wannan yana nuna tausayin al'umma, lalle wannan yana nuna irin rahaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dauke da shi ga halittu gaba daya. Kamar da Allah subhanahu wataala ya sifanta shi rahmatan lil alamin, ne shi ya kasance rahama ne ga halittu gaba daya. Manzon Allah ya ce, najima al'umma ta tsoron shirka, shi yasa nake kuka. Amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yake sharhin ma'anar shirka, me yake nufi da shirka cikin wannan hadisi? Yake cewa amma innahum la ya'buduna sanaman, yace amma ho irin shirkan da nake yi za su yi kuma nake ji musu tsoron shi, shine ba yana nufin ba za su je su bauta ma gumki ne ba, ya zamanto sun aza gumki suna bauta masa. A'a, wala shamsan wala qamaran wala hajaran, ba za su je su bauta ma rana ba, ba za su je su bauta ma wata ba, ba za su je su bauta ma duwatsu ba. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani irin shirka kenan za su yi, ce walakinnahum yura'una bi amalihim, sai dai cewa su sun kasance suna yin riya da ayyukansu, wato suna yin ayyukansu don mutane su gani ba don Allah subhanahu wataala ba. Wannan kuma shirka ne. Kinan kai aiki ne saboda mutane don ka samu daukakawar mutane, ko don ka samu wani daraja, ko don ka samu wani izza, kuma don ka samu wani abin da wadan duniya a wurin mutane. Shi yasa kai aiki saboda ka baka da komai a wurin Allah subhanahu wataala. To manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana jima al'umman shi tsoro dangane da irin wannan shirka din, wanda ya kasance ba shirka bane na bautan gumki, ba shirka bane na bautan rana, ba shirka bane na bautan wata, ba shirka bane na bautan duwatsu, sai dai shirka ne wanda ya kasance na riya, wato shirkul khafi kenan, shirka wanda yake boye. Mutum zai yi aiki zahiran mutane suna ganin cewa wannan aikin yayi ne saboda Allah subhanahu wataala, dama ayyuka na addini wanda addini ya umarni da su, su ne mafiya mutane suke riya a cikin su. Galibin mutane in sun ga kana sallah, abin da za su dauka zahirin ka shine kana yi saboda Allah subhanahu wataala. In mutane sun ga kana azumi, abin da za su dauka zahiran kana yi ne saboda Allah subhanahu wataala, amma tana yi wa kai cikin zuciyanka ba haka bane. Tana yi wa kai cikin zuciyanka kana yi ne saboda mutane su gani su ce ka iya, ko don su ce kai mumini ne, kai ko don su ce kai bawan Allah ne, ba kana yi bane saboda Allah subhanahu wataala ba. Saboda haka da ka aikata haka, to ya kasance riya kenan. Wannan kuma ya kasance kenan shirka ne wanda yake boye, ma'ana kai kade ka sani sai Allah subhanahu wataala sai mala'iku, amma mutane ba su san cewa kana yin wannan abu bane don riya. Su sun dauka zahirin ka kawai kana yi ne saboda Allah, saboda irin wannan ayyuka dama ana yi ne saboda Allah subhanahu wataala, amma kai a zuciyarka ba haka bane. kenan wannan ya kamata ya zamanto mutum ya zamanto wannan ya mutum ya shiga cikin hayyacinsa ya kamata wannan hadisin ya girgiza mutum ya kamata wannan hadisi ya ba mutum tsoro ya kamata ya zamanto wannan hadisin ya wa'azta mutum ta yanda mutum zai koma ma ayyukansa ya bincika ya gani me yake yi saboda Allah subhanahu wataala me yake yi kuma saboda mutane yi kokarin ganin cewa ya tsarkake ayyukansa saboda Allah subhanahu wataala kawai domin shigar da sururi a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun san cewa a cikin riwayoyi ya zo kan cewa babu wani aiki wanda yake da lada kaman shigar da horin ciki a cikin zuciyar mu'mini to ina ga ka shigar da horin ciki a cikin zuciyar annabinka yayyen halitta tunda shi yana ji maka tsoron riya yana ji maka tsoron shirka to in ka guje shi wannan tsoron da yake ji ya gushe kaman ka shigar da sururi ne a cikin zuciyarsa kinan wannan babban lada ne zaka samu babban kusanci ne zaka samu ga Allah subhanahu wataala saboda irin wannan aiki da kinan wannan yana nuna mana me yana nuna mana hadarin riya da kuma irin matsalan shi da kuma irin cikasa da zai iya kawo a cikin al'amuran addinin mu bawon Allah managarce shine wanda zai aiki saboda Allah bawon Allah managarce shine wanda zai aiki don neman yarda Allah subhanahu wataala don neman lahira don neman lada a wurin Allah subhanahu wataala ba dan mutane ba in ka aiki saboda mutane tana yawa mutane su yaba ka tana yawa ba za su yaba ka ba dan sun yaba ka bai kara ka da komai ba a wurin Allah subhanahu wataala in ba su yaba kan ma shikenan dama ba dan Allah kai ba kenan mutun ya kamata ya kasance ya auna kanshi tun a wurin niyya lokacin da zaka yi niyya kan wani aiki ko magana ya zamanto kai kokarin ka sa ikhlasi a cikin sa zaka yi ne saboda Allah kuma Allah kake ne sai aikin kai kasance yana da kima abinda kake nema na duniya din ma zaka same shi domin duk wanda yake neman izza to ya nemi izza wurin Allah subhanahu wataala izza na duniya da na lahira yana wurin Allah subhanahu wataala duk neman shi kuma ya kamata ya neme shi ne a wurin Allah subhanahu wataala duk wanda ya neme shi wurin mutane ba zai same shi kenan lazim ne ya kasance mutum yayi kokarin ganin cewa ya tsarkake ibada shi ga Allah subhanahu wataala lazim ne ya kasance mutum yayi kokari yayi aiki saboda Allah subhanahu wataala don tsiratar da aikin shi don tsiratar da lahiran shi don ganin cewa ya samu abin da yake so duniyar shi da lahiran shi wannan shine abin da ya dace da mu'mini wannan shine abin da ya dace da bawon Allah managarce wanda ya nisanci shedan kuma yake sa'ayi domin ganin cewa ya tsarkake zuciyar shi ya tsarkake dabi'unsa ya tsarkake addinin shi gaba daya saboda Allah subhanahu wataala da fatan Allah subhanahu wataala zai amfana da mu cikin abin da muka ambata ya zamanto ya sanya mu cikin bayan sa mukhlisai wanda suke yin aiki saboda shi ya kuma kare mu daga riya da kuma aikin riya Allah subhanahu wataala ya ba mu sabati akan addinin sa ya kuma taimake mu wurin tarbiyantar da zukatan mu ya zamanto muna yi ne saboda shi da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.